ɗan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Manchester United wanda yanzu haka yake mazaunin mai horar da kungiyar kwallon kafa ta ƙasar Wales can Burtaniya, Rangnick ya shawarci shugabannin kungiyar kwallon kafa ta Manchester United da su haƙuri kada su sallami mai horar da kungiyar ta Manchester United Jose Mourinho. Gisi ya ce duk da kasantuwar kungiyar ta Manchester United tana fuskantar kalubale a yanzu haka, ya ce yana da ƙwarin gwiwar lamarin zai sauya kuma nasara za ta zo nan gaba a kungiyar. Kocin Mourinho dai yana fuskantar suka daga bangare daban-daban wanda ya shafi tun daga cikin da kuma wajen kungiyar ta Manchester United wanda ya hada da magoya bayanta. Ganin yadda ya jagoranci wasanni har guda hudu a kungiyar ta Manchester United ba tare da samun nasara ba. Gefe guda kuma a ga rashin kyakkyawan alaka tsakaninsu da mai dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Manchester United din Paul Pogba dan kasar Faransa, dan wasan da ya fi kowa tsada a kungiyar. A baya-bayan nan ne dai wasu daga cikin masharhata kan wasanni na da ra'ayin zai yi wahala a ce kungiyar ta Manchester United wata sallame Mourinho ba. Wasu kuwa ke zaton cewa da yiwuwar tsohon mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid Zinedine Zidane dan kasar Faransa ya maye gurbin Mourinho, inda wasu shafukan suke bayyanawa tuni tsohon mai horar da kungiyar ta Real Madrid Zinedine Zidane yanzu haka ya fara koyon magana da harshen Turanci, kasantuwar dawowarsa kungiyar ta Manchester United dan maye gurbin Jose Mourinho. Iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya.